cikin littafi mai sarki sau biyu aka tambayi Yesu wannan tambaya baka damu ba na farko ya faru ne a tekun Galili lokacin da wata guguwa mai karfi ta taso ruwa ya fara bin cikin jirgin har ya kusa nutsewa duk da haka Yesu yana bacci a bayan jirgin kai almajiransa suka tashe shi malam baka damu ba idan muka Nutse Markus sura 4 aya 38 Yesu ya tashi ya sawata wa guguwa ya ce yi lumshi sai komai ya lafa Markus sura 4 aya 39 sai dai almajiran sun samu salama ne kawai bayan sun ga hujja da ido cewa komai zai yi daidai na biyu da aka saki jin tambayar baka damu ba ya faru ne a gidan Maryamu da Marta Maryamu tana zaune a kafafun Yesu tana sauraron ko Yeswasa yayin da Marta ke ta faman aiki a cikin daki Ubangiji baka damu ba cewa yar uwata ta bar ni ni kadai nake aiki amma Yesu ya amsa da wata sabuwar fahimta ya ce Maryamu ta zabi hanya da tafi dacewa imika zuciya da kauna ga Ubangiji na fiye da wahala da aikin sadakarwa kawai Zabura 95 aya 7 ya ce gama shine Allahnmu mu kuwa mu ne jama'ar kiwon gonarsa ko da yaushe kana cikin guguwa mai hasari ko kuma kana cikin bacin rai saboda kana aiki tukuru amma kamar ba wanda ya kula ka sani Allah yana ganin kuma yana lura kamar yadda Bitrus ta fari sura 5 aya 7 yace ku jefa damuwowinku duka a kansa domin yana lura da ku domin neman karin bayani sai a tuntubi TWR Nigeria ko a kira 0806 0808 0401